This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abin da muke tafa da su, da farko ga Mahmud da kan labarai.
To Hafiz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugabannin Isra'ila a yau Laraba kan yadda za a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta. Ana zaman ɗaɗɗar a Pakistan mai yayin da ƙasar ta tunkari zaɓen gama gari, za ku ji dalili. Sannan za ku ji cewa ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen ya kammala murmurewa yayin da an jima kaɗan ‘yan wasan Super Eagles za su fafata da takwarorinsu na Afirka ta Kudu a gasar AFCON.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu yanzu za ku ji abin da masu sharhi ke cewa kan gargaɗin da ofishin jakadancin Najeriya ya yi wa 'yan ƙasar mazauna Afirka ta Kudu kan su yi taka tsantsan wajen murna idan Super Eagle ta yi nasara akan Bafana.
To a gaskiya kiran da Najeriya ta yi wa Afirka ta Kudu akan wannan maganar ƙwallo a gaskiya bai zama nuna ƙwarewa a harkar diplomasiya ta zamantakewar duniya ba.
Za a ji kuma yadda masu shari kan harkokin ƙwallon ƙafa ke kallon karawar da ƙungiyar Super Eagle ta Najeriya za ta yi da ƙungiyar Bafana ta Afirka ta Kudu. Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai duba ne da bincike kan wani kwamitin tsaro na musamman da babban hafsan tsaro na Najeriya ya kafa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugabannin Isra'ila a yau Laraba kan yadda za a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a Gaza, a kuma saki mutanen da Hamas take rike da su. Wannan ganawa wacce ta hada da Prime Minister Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Yoav Gallant da Shugaba Isaac Herzog na zuwa ne kwana guda bayan da Blinken ya ce shugabannin Hamas sun ba da amsar su kan bukatun da aka gabatar musu.
There's still a lot of work to be done, but we continue to believe that an agreement is possible and indeed essential.
Blinken yace har yanzu akwai sauran aiki a gaba, amma muna da kwarin gwiwar za a iya cimma matsaya kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba. A Doha, babban birnin Qatar, Amurka ta ce tana yin nazarin amsar da Hamas ta bayar, kuma ta mika ta ga hukumomin Isra'ila. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce wasu har-haren makamai masu linzami da Russia ta kai kasarsa sun halaka mutum biyar a birnin Kyiv da Mykolaiv. Dakarun Ukraine sun ce har-haren na Russia sun hada da na jirage mara matuka guda 20 da makamai masu linzami kirar S-300 guda 5 da kuma guda 3 kirar ballistics. Sun kara da cewa makaran tsaron sararin samaniya kasar sun lalata jirage mara matuka guda 15 daga cikin 20 da Russia ta harba, da kuma makamai masu linzami guda 29 cikin 44. Shugaba Zelensky ya ce mutum daya a kashe a birnin Mykolaiv. Hukumomin Pakistan sun ce akalla mutum 27 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu da dama suka jikkata bayan fashewar wasu bama-bamai biyu a wasu ofisoshin yakin neman zaɓe da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Har-haren sun auku ne a gundumomin da ake kira fishin da killa, lamarin da ya haifar da damuwa kan yanayin tsaro gabanin zaben gama gari da za a yi a ƙasar ta Pakistan mai yawan mutum miliyan 441.
People carry the wounded to ambulances in the chaotic aftermath at one of the blast locations.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ne ke cewa cikin wannan rudani mutane suka yi ta saka waɗanda suka ji rauni a motar ɗaukar marasa lafiya. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin har-haren waɗanda suka faru mako guda bayan fashewar wani bam a wajen wani yakin neman zaɓe a lardin na Balochistan wanda ya halaka mutum biyar. Wata kungiya mai alaka da IS da ake kira IS Khorasan ta dauki alhakin harin na farko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan ƙungiyar Super Eagle ta Najeriya takara da kungiyar Bafana ta kasar Afirka ta Kudu wasan kusa da na karshe. Ofishin jakadancin Najeriya da ke Afirka ta Kudu ya shawarci 'yan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu da su yi kafa-kafa wajen bikin murna idan har Super Eagle ta yi nasara akan Bafana, wanda hakan bai yi wa Afirka ta Kudu daɗi ba. Daga Abuja ga rahoton da Rukayya Bashi ta aiko mana.
Sa'o'i kaɗan a take wasan dab da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafan Afirka, wato AFCON, tsakanin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Afirka, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagle ta Najeriya za ta kara da takwararta Bafana ta Afirka ta Kudu. Sai dai kafin wannan karawa, Ofishin jakadancin Najeriya da ke Afirka ta Kudu ta fitar da wata sanarwa inda take bawa 'yan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu shawara yadda za su gudanar da bikin murna idan har kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagle ta yi nasara akan takwararta Bafana, duba da yadda ake samun muhawara masu zafi tsakanin magoya bayan ƙasashen biyu. Sai dai wannan sanarwa ba ta yi wa 'yan ƙasar Afirka ta Kudu daɗi ba, inda ofishin hulɗa da ƙasashen waje na Afirka ta Kudu dirku ya mayar wa ofishin na jakadancin Najeriya martanin cewa hakan ba ta yi mata daɗi ba, ganin cewa an shakarawa tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar biyu amma ba a taɓa samun wata hatsaniya ba. Ta kuma ƙara da cewa ƙasar Afirka ta Kudu ƙasa ce da ke da masoyan ƙwallon ƙafa da yawa, ta kuma ya kira da ofishin jakadancin ƙasashe da nan gaba su tuntuɓe su idan har buƙatar diplomasiya ta taso. Hamza Abdullahi ɗan Najeriya ne da ke karatu a Afirka ta Kudu ya bayyana cewa akwai fahimtar juna da kuma mutunta juna tsakaninsu da 'yan Afirka ta Kudu.
Mu a nan Pretoria a baya an samu irin waɗannan hatsaniya tsakanin mu 'yan Najeriya da kuma su 'yan Afirka ta Kudu, wanda waɗansu ababe ne suka faru aka samu waɗannan hatsaniya. Idan mun tuna a baya, za mu ga cewa an shakarawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya da kuma ta South Africa, amma ba mu taɓa fuskantar irin wannan tsangwama ko hantara a tsakanin mu da su ba.
Nuhu Abba Ibrahim tsohon jami'in shige da fice ne a Najeriya, wanda kuma ya taɓa zama Afirka ta Kudu, ya shaida cewa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin 'yan Afirka ta Kudu da kuma 'yan Najeriya mazauna can.
Magana gaskiya ne, ba wata gabanci, akwai wata babban matsala ba tsakanin 'yan Najeriya can da suke zaune a can South Africa.
A hirarsa da muryar Amurka, Faruk Bibi Faruk mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi yau da kullum, kuma malami a jami'ar Abuja, ya ce ba wannan hanya ya kamata ofishin jakadancin Najeriya ya bi wajen yi wa 'yan ƙasar ta gargaɗi ba.
To a gaskiya kiran da Najeriya ta yi wa Afirka ta Kudu akan wannan maganar ƙwallo a gaskiya bai zama nuna ƙwarewa a harkar diplomasiya ta zamantakewar duniya ba. Abinda yasa kuma, saboda ai idan ana tunanin mutane za su iya firgicewa su shiga wani yanayin da za su sa tsana akan wani abu da bai kai ya kawo, musamman ƙwallo, bai kamata a ce cewa an fito an gaya wa duniya cewa kama wannan halin 'yan Afirka ta Kudu ne. Super Afirka ta Kudu kwanan nan suka je kotu suka kai Isra'ila kotu akan Isra'ila tana kisan gilla akan bambancin fata da bambancin zuriya.
Yanzu dai magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafan ƙasashen biyu suna jiran dakon yadda wasan za ta kaya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ta hukumomi a kudancin Philippines sun ce akalla mutum shida ne suka rasa rayukansu, sannan wasu da dama sun bata bayan da aka samu aukuwar zaizayar ƙasa a wani ƙauye da ake haƙar Rigol. Lamarin ya faru ne a daren ranar Talata a yankin Masara da ke ƙauyen da ake kira Mako a lardin Davao de Oro. Iftila'in ya lalata gidaje da dama, sannan ya rufe wasu motocin safa guda biyu da ke ɗauke da ma'aikatan da ke haƙar ma'adinan. Wani kakakin gwamnati ya ce ana can ana gudanar da ayyukan ceto don a kubutar da mutum 27 da ke cikin motocin bas ɗin da zaizayar ƙasar ta binne. Mutum 8 sun tsira bayan da suka yi tsalle suka dira ta tagogin motocin kafin ƙasar ta rufe su. Dan wasan Najeriya Victor Osimhen ya murmure daga rashin lafiyar da ya kama shi har ma ya yi atisayi da abokan wasansa na Super Eagles a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Anjima kadan Najeriya za ta kara da ƴan wasan Bafana na Afirka ta Kudu a wasan dabda na ƙarshe da za a buga a gasaccin kofin nahiyar Afirka da ake yi a Ivory Coast. A ranar Litinin, Osimhen bai samu damar tafiya birnin Bouake da takwarorin wasansa ba bayan da ya kamu da ciwon ciki. Sai da ranar Talata ya samu sauki ya kuma yi atisaye da ƴan wasan na Najeriya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake ci gaba da hasashen wasan da kungiyar Super Eagles ta Najeriya za ta fafata da kungiyar Bafana ta Afirka ta Kudu a wasan kusa da na ƙarshe na wasan cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa ƙasa Ivory Coast. A hirar da ni da Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya, na fara da tambayarsa kan yadda yake kallon wannan fafatawa tsakanin ƙasashen biyu da ke hamayya da juna.
To a zahiri dai wasa ne mai cike da kalubale ga bangarorin guda biyu, kasancewar kusan kowa ya ga a yanayin yadda kowace kungiya ta kawo ga wannan mataki, musamman ita Ivory Coast da irin wasannin da ita kai kasar Afirka ta Kudu da irin wasannin da ta tsallake, musamman shi wasa da kasar Morocco kafin da zo da Kabbad, kasashe guda biyu din da ake ganin kamar suna da tasiri a gasar matuka da gaske. Haduwa da Najeriya ba wai a kwallon kafa ba, da South Africa akwai wannan kusan zaka iya cewa kamar hamayyar a gefe daya, wanda kuma zuwan South Africa wannan mataki karo na ƙarshe shine a shekarar 2000. Najeriya ce kuma ta cire ta irin wannan mataki a wannan shekara, wanda kuma shekaru 24 sai a yanzu ta ƙara dawowa wannan guri. So amma duk sanda kake magana gasar cin kofin nahiyar Afirka da mataki irin wannan na kusa da na ƙarshe, wato semi final, Najeriya ita ce a gaba, kasancewar a yau ita za ta buga wannan wasa ne karo na 15 fiye da kowace ƙasa. Haka zalika Najeriya ta amfana da wani abu guda ɗaya, misali a wasanninta duk kusan da ta yi za ga a cikin birnin Abidjan ta dinga buga wasa, ta samu ɗan sauƙin tafiye-tafiye, yayin da wannan ne karo na farko da ta fito daga birnin Abidjan ya ta samu tafiya kenan akan hanya da za ta fafata wasa. Wannan ana ganin yana da tasiri, kuma zai ba ta damar da za a ga misali kamar za ta fi ƴan Afirka ta Gudun kamar a yanayi na karsashi, musamman ma kuma idan ka hada da cewa Najeriya ta riga ita Afirka ta Kudu buga wasa na dabda kusan na ƙarshe da kwana ɗaya, sun samu wannan hutun na kwana ɗaya kafin ita Afirka ta Kudu ta yi wasa a kashe gari. So wannan kuma Najeriya a minti 90 ta samu nasara, ita ayo Afirka ta Kudu sai da aka tafi mintuna 120 wasanta da Kabbad. Wannan da abuwa ne da za su yi tasiri. Na'am.
Amma ya kake kallon wasan zai kaya?
To kai tsaye wasan kusan Najeriya ana ganin tana da dama kaso mafi yawa na samun nasara, ba ma wasan Afirka ta Kudu ba, har zuwa ga ƙarshen gasar kusan ita ce ƙasa guda ɗaya yanzu da babu wata ƙasa da ake kamanta ta da Najeriya wajen damar lashe gasar ma kai tsaye.
Mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya, Abdulkarim Abdullahi Tsoho ke dan a hirar da ni da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki don samun zaman lafiya da inganta zamantakewa tsakanin mutane da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin haɗin kai da ci gaban Najeriya.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zan cimma burina.
A yau shirin zai yi duba ne da bincike da wani kwamiti na musamman da babban hafsan tsaro na Najeriya ya kafa don duba matsalolin da ke haddasa tashin hankali da hanyoyin magance su.
Wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a ƙasa, wani lokaci mai kuka zama da amfana sai zama mana abun tada hankali.
Yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da, saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin, to shine sai muna bi a hankali. Duka kamfanonin mining din nan mun san su.
Najeriya na fama da tarin matsalolin tsaro iri daban-daban, kama daga garkuwa da mutane don karɓan kuɗaɗen fansa na fitar hankali, hare-hare kan mutane, rikicin ƙabilanci, addini, siyasa da sauransu. Kan haka ne babban hafsan tsaro a Najeriya, Janar Christopher Musa, yana da wani kwamiti na musamman don duba matsalolin da ke haddasa rashin zaman lafiya a wasu sassan jihar Plateau. Kwamitin ƙarƙashin shugabancin Manjo Janar Augustine Agundu mai ritaya ya gano cewa ayyukan haƙar ma'adinai na daga cikin musabbabin rashin zaman lafiya ba ma a jihar Plateau kaɗai ba, har ma a wasu jihohin ƙasar.
The whole country is worried and there is every need that we should forge a way ahead and very strongly too.
Manjo Janar Augustine Agundu kenan ke cewa daukacin kasar Najeriya ta damu da yadda matsalolin tsaro suka yi katutu, don haka akwai bukatar nemo hanyoyin samun maslaha.
Unfortunately, there is this issue of uncoordinated and unregulated mining activities, unorganized.
Yace abin takaici shine akwai rashin tsari a harkokin haƙar ma'adinai a yankunan ƙananan hukumomin Mangu, Bokkos da Barikin Ladi, wanda ke haddasa tashin hankali da kaiwa hare-hare. Najeriya na da nau'ukan ma'adinai daban-daban wanda idan an sarrafa su yadda ya kamata, al'umar ƙasar za ta mori albarkatun da Allah ya yi wa ƙasar. Malami a sashen nazarin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa na Jami'ar Jos, Dr. Teso Aga, yace Najeriya na da ɗimbin albarkatu a ƙarƙashin ƙasa.
Kowane irin madannin da za a samu a duniya akwai kusan a ce 50% a nan Najeriya. Amma gwamnatin tarayya sun lissafa 44 minerals wanda ana sane da shi da za a iya a cire. Amma wanda an fi sani shi ne gold da kuma su precious stones. Precious stones da muke da su sun kai fiye da 1,000 yanzu haka a cikin Najeriya. Akwai belt da yana nan da shi daga kudancin Najeriya zuwa arewa, duk akwai wayannan different kind of gemstones. Suna gan diamond ne kawai bamu da shi. Akwai all minerals kamar su lead zinc kenan, wanda ana kira tawzali da wayansu wanda ana amfani da shi su kwamfuta da wayansu abubuwa. Akwai kuma gold a ta gefen Zamfara da warare barkatai yanzu a cikin Najeriya. Akwai kuma cikin garin Jos da warare kewaye da su kamar su Nasara, da akwai madanan da ake kira kuza. Wannan kuzan kuma yana nan da abubuwa da yawa a cikinsu. Ana kan cire iron, akwai kuma niobium, akwai tin, akwai abubuwa da yawa. Akwai wayansu industrial minerals ma da akwai wanda ake amfani da su a ta gefen yin maganguna, pharmaceutical industries kenan. So muka duba kamar su ta gefen yin penti, duk su kaolin tare da su feldspar da wayansu abubuwa dukansu. Dan yanzu kuma akwai lithium. Wannan lithium shine yanzu na san mutane da yawa suna sane da shi, wanda ake yin su battery da su computer da wayansu abubuwa. Duk wayannan dai ga sunan da ya a Najeriya. Najeriya Allah ya mana albarka.
To da yake muna da ɗimbin wannan ma'adinai wanda ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya sun amfana, amma yawanci zaka ga talauci yayi yawa, gashi kuma rikice-rikice musamman yanda aka gano cewa wuraren da ake samun ma'adinan nan ana yawan samun tashin hankali. Me yake jinyo haka?
Wannan kam me kan faru? Wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a ƙasa, wani lokaci mai kuka zama da amfana sai zama mana abun tayar da hankali. Mun duba kasashe da yawa kamar Democratic Republic of Congo da za mu ce su ne sun fi madanai duka duniya, amma za mu samu akwai tashin hankali sosai. Wayansu wannan tashin hankalin kan zuwa daga gefen su Europe da America da suna nan da sun wayannan abubuwan, wani lokaci kuma tsakaninmu ne. To muka duba kuma kes na Najeriya, inda kin ambata da gaske ne mai some studies a kai. Muka duba duk wararen da akwai tashin hankali kwanakin baya nan arewa ta gefen Zamfara Katsina, wanda muke kira Schist Belt, wararen ne akwai gold. Shi ne an dinga samun cases na su banditry, su terrorism don wayannan madanan. Gefen sashen Jos, ta gefen su Bokkos, mangun da an yi tashin hankali kwanakin baya duka ta yi akwai madannai sosai zuwa barkin Lady Jos na Cassiterite da mentioning ta Southwest ma akwai duka yana Nasarawa State duka gefen su lithium da wararen da akwai su gemstones duka akwai tashin hankali don population yanzu ya riga ya karu yanda ke magana akwai rashin aiki so mutane da yawa ana struggling ne don waye zai control wayannan resources.
Jihar Nasarawa da ke da taken gidan ma'adinai to sai dai al'ummomin da ma'adinan ke yankunan su sau da dama suna kokawa kan rashin cin gajiyar albarkatun inda a wasu lokuta ma 'yan ta'adda na mamayar su yayin da a wasu lokutan kamfanonin da ke haƙar ma'adinan ba sa sauke haƙƙin su na tallafi hasali ma ana tone musu manyan ramuka da ke hana su samun filin noma da dai sauran matsaloli.
Sunana Abubakar Audu Ide malamin haƙinin da Jambaki. To alhamdulillah ma'adinai dai akwai su dindin alade a cikin wannan ƙasa na Udege. Musamman a cikin garin Udege muna da Kuza, muna da Kalambai, muna da kuma Tantalai, Tamalin, Zakon, Ayom, Meka, akwai kuma Konzanal, akwai Livingstone. Wanda yanzu Livingstone din nan har an kafa kamfani a kama a garin Kama Oto wanda aiki ya kankama. Ana sarrafa shi.
Yaya al'umman yankin ke amfana musamman da waɗannan ayyukan ma'adinai ko kuma da su waɗannan ma'adinai da ke yankin su?
To alhamdulillahi al'umma dai kudu da yamma arewa gabas duk suna zuwa yin wannan aiki a cikin garin Udege da wannan yankin da ake aikin Kuza din nan. Musamman cikin garin Udege baki Kuza ya fi ƙarfi wanda akwai kamfani da su suke da wannan wurin. Akwai kwafe kwafe ma'aikata wanda suke aiki da su kuma suke biyan su. Akwai wani bangare wanda kuma ka bar ma al'umma suke aiki da kansu ke samu abin da baki. Wanda a yanzu haka cikin garin Udege alhamdulillah domin matasa da mutane al'umma kowa na samun gwargwado abin da Allah ya hura musu ana gine gine ana dan motoci ana tsayar alfarma a cikin wannan garin.
To a waɗansu wurare zaka ga akan samu matsaloli musamman na tsaro idan a wuraren da ake haƙan ma'adinai din nan kenan ku ba kwa samun matsalan tsaro?
A wallahi tallahi akwai sosai kaman musamman a namu yankin na Udege. Akwai wani wasu wurare a gefe kusan da su kamfanin nan da aka ba su aiki sun shi mutane sun sai suka tafi suna sayan gidajen al'umma wanda ba tare da sanin mu mutanen gari ba suna ba mutane kuɗaɗe wasu suna sayan gidaje din don za su haɗa makuza a wannan wuri. To a binarin kwarai ya suka kawo saɓani tsakanin matasan gari da su wayannan kamfanoni. Ya ke ga mai gida ma ya kafa kwamiti wanda yanzu ana kan bin wannan magana matasan ba su yarda ba kan illan da zai biyo bayan in aka yarda musu suka haka wannan wurin matasa suka ci a gidajen da ke wannan yanki sun kai 100 amma sun sayi gidaje kusan 20 to muka ce musu to sai ku biyo wanda kuka sayi musu su mari ku da kuɗaɗen su domin kuwa wannan wurin zai ci musu ba yanzu magana da ina hannun kwamiti wanda ana kai da dawa a kan sassanta wannan jima da ke wannan wurin kenan.
A gefe guda kuwa gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce al'ummar jihar sun fara cin moriyar sabon tsari da gwamnatinsa ta yi na haƙar ma'adinai.
Yanzu misali zan fara da gida daga ƙauyenmu. A ƙauyenmu yanzu a gude da muna ganin ana zuwa ne kawai ana kwasan dutsenmu ana fita da shi. Yanzu mun zauna tare da masu irin kwasan dutsen nan sai dai su zo su kafa kamfanin da zai rinka yin mabul a garinmu. To sun zo sun yi. Yanzu mabul din da kika shiga kina gani a sabon airport terminal na Abuja da sabon airport terminal na Lagos daga wannan wuraren suka zo a jihar Nasarawa aka yi su. Da yawancin mining dinmu a nan da ake a jihar Nasarawa ana kiran shi illegal mining ne. Sai muka zo da abin da ake kira executive order wanda gwamna ya sa hannu cewa duk wanda zai zo ya rinka yin mining a jihar Nasarawa to sai dai kuma ya kafa kamfanin da za ta rinka processing wannan mining din. To saboda haka yau muna da kamfanoni guda uku waɗanda za su yi lithium. Lithium kuma yanzu shine yafi kowane ma'adinai albarka, you know, daraja. So yanzu kamfanoni guda uku ne. Ɗaya daga cikin kamfanonin nan yana cikin garin Nasarawa ana kiran Landmark. Shi wannan sun riga ma sun kusan gamawa. Akwai ɗaya a ƙarshe. Shi kuma wannan ba za a gama ba sai kusan tsakiyar shekara mai zuwa. Ɗayan wanda yafi kowanne girma yana garin Endo. shi ma a udage shi kuma sai kusan karshen abin nan to akwai irin wayannan kamfanonin da dama kullum muna sake kokarin a soye ne bayan haka yanzu mutane ido ya bude ana biyan su compensation din su kinji to amma duk da haka muka ce bai isa ba sai an yi kamfani a wurin an dauki ƴaƴan su aiki sai kuma an tabbatar mana wannan kamfanin ba zai fito da wayansu abubuwa na cuta da in bayan ya tafi wayannan mutanen za su cutu ba da wayansu cututtuka daban-daban to shine ake kira AIA to duk muna yin wayannan yanzu to saboda haka yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da you know saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin to shine sai muna bi a hankali yanzu duka kamfanonin mining din nan mun san su kuma ai da ba taba samun minister na mining ya taso ya zo jihar Nasarawa ya zo ya fara magana wani sabon kamfani da za a yi saboda process illegal mining kawai ake ta iko ina da ina so sun boye sunan yanzu sai su ce artisanal mining amma dukkan illegal ne ba wai wani abu bane to amma yanzu duk yanzu mun bari mu a jihar Nasarawa mun wannan executive order din ya rufe ba wai ba na ce miki ba illegal ba akwai wanda suke nan a boye suna yi saboda hannunmu bai kai kansu ba amma ran da idon mu ya kai kansu to su ma babu shakka wannan dokan zai fada kansu sai dai su yi abin da ya kamata.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sulay. Yanzu kuma ga shawarwari don inganta zamantakewar mu.
Sunana Sani Sulaiman, muƙaddashin shugaban gudanarwa na ayyukan sasanta al'umma da samar da zaman lafiya na umma mai zaman kanta na ƙasa da ake kira Mexico Nigeria. Akwai abin da ake kira state security wato tsaro na ƙasa. Akwai abin da ake kira human security tsaro na mutane na al'umma akwai food security wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro economy wato tattalin arziki na ƙasa na matakin iyali matakin al'umma yadda suke rayuwa suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan buƙatun rayuwarsu tsadar rayuwa da makamantansu shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro ɗin ya zama walwalar al'umma jin daɗin rayuwarsu samun abincin su buƙatun rayuwarsu an samu ingantuwa kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana batu na corruption cin hanci da rashawa batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tanadar ma hukumomin tsaro yaya ake amfani da su dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta a tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke ƙasa can ba wai manya-manyan hafshoshi ba tabbatar da an inganta rayuwarsu da na iyalansu an kula da lafiyarsu idan wani allowance su ko na yana isa gare su lokacin da ya kamata sannan kayan aikinsu ya zama an inganta shi na zamani wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da shugabannin Isra'ila yau Laraba kan yadda za a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza a kuma saki mutanen da Hamas take rike da su. Dan wasan Najeriya Victor Osimhen ya kammala murmurewa yayin da an jima kadan yan wasan Super Eagles ta su fafata da takwarorinsu na Afirka ta Kudu a gasar AFCON. An jima kadan ne za ta kara da yan wasan wato na Bafana a wasan dabda na ƙarshe da za a buga a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake a Ivory Coast. A ranar Litinin, Osimhen bai samu damar tafiya birnin Bouake ba saboda rashin lafiya da ya kama shi.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Jules Ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Carl. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.